Ma'aikatar da suna neman a biya su wasu alawus nasu ne da suka makale tun bara a kotunan kasar gabaki daya. Babu wani ma'aikaci sai da ƴan tsaro masu alhakin kula da harabar kotunan. Alƙalai da lauyoyi da waɗanda ake musu shari'a sun saura a bayan ƙaure ne sakamakon wannan yajin aiki na gama gari wanda ya shiga rana ta biyun. Wasu lauyoyin da sun nuna damuwar su kamar haka.
There are a number of things that would not happen today. Suppose there's a bail application for somebody who is in custody.
Yace akwai abubuwa da dama wanda za a gaza yin su a yau. Idan akwai wanda za a bashi baili a yau, to hakan zai sa ya ci gaba da zama a gidan yari.
I have two cases here. Now I'm selling out that I can't even get in. It's awful, terrible. It will affect the litigants, those affect the lawyers.
Ina da ƙararraki guda biyu, amma ga ni tsaye a waje, ba ni da daman ma shiga cikin kotun. Wannan abin damuwa ne, saboda zai shafi kowa.
Today has been one of the disappointing days. Because when you have cases.
Yau wata ranar bakin ciki ne, saboda mutum zai yi tafiya mai nisan gaske don a duba masa ƙararsa. Sai gashi kuma ma'aikata suna yajin aiki har yayi sanadiyar a rufe kotuna. Su kuma ma'aikatar na kotu suna korafin cewa rashin wayannan kuɗaɗen da yana jefa su cikin wani mawuyacin hali.
They sack my children if they come home and have to pay my children's school fees. And I don't know what to do. You see, you go to the outside district to take loans and so much exorbitant.
Yace an kori ƴaƴana a makaranta kuma dole ne in biya kuɗin makarantar su. Yanzu ban san yanda zan yi ba. Kuma in ka je ka karɓi rance sai kaga an zabgawa rancen ruwa mai yawan gaske.
We rely on allowances to pay our rent and other utilities. So without the money, you see that
wannan allowance shi ne abinda muka dogara a kai wurin biyan kuɗin gida, wuta da ruwa da sauransu. Don haka in babu wannan kuɗin muna wahala. Shugaban ƙungiyar ma'aikatar sashen shari'a Alex Nace ya maida martani akan zarge da ake musu na rashin kirki.
We are mindful of the implication, but have we also look at the implication of the delays on us? Our families have been affected.
Yace muna sane da irin damuwa da wannan mataki da muka dauka zai iya haifarwa, amma kuma dole ne mu nemi mafita cikin wannan mawuyacin hali da muka tsinci kanmu a ciki, saboda wannan wahala namu ya fara a shafan iyalanmu. Don haka kada wani ya dauke mu tamkar marasa kirki. Shi ko ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya kyautata zaton kafin karshen wannan mako za a samu matsalaha ma'aikatar su koma bakin aikin nasu. Sai dai ya nuna damuwarsa yana cewa,
my disappointment is more of a surprise that indeed yesterday as we met with the leadership.
Yace damuwata ita ce nayi al'ajabin yanda ma'aikatan suka dau wannan matakin bayan tattaunawa da shugabannin su. Bisa alƙawarin zamu ci gaba da tattaunawa a ranar Juma'a. Kazalika wanda ake musu shari'a ma suka nuna damuwar su da irin wannan abin da ke faruwa. Wasu alƙalai ne sun fara sauraron ƙararraki a ofisoshin su. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na Murya America, Accra, Ghana.